bangaren league na kasashen nahiyar Turai, inda za mu fara da Ingila. Kasar Ingila a bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 11 a ranar Asabar da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Stoke City sun tashi Changers 2-2 tsakaninsu da Leicester City. Newcastle United a gida ta sha kashi hannun AFC Bournemouth da kwallo ɗaya mai ban haushi, sai Swansea City bata da daɗi ba a Brighton and Hove Albion da kwallo ɗaya mai ban haushi. Ita ma Huddersfield Town ta doke West Bromwich da kwallo ɗaya da babu, sai Southampton ta sha kashi a hannun Burnley da kwallo ɗaya da nema. West Ham United ko ta sha kashi a hannun Liverpool, inda Liverpool ta lallasa ta kwallaye 4-1. A jiya Lahadi, kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo 3-1, sai Chelsea bata bar Manchester United ba, ita ma ta sha ta kwallo 1 mai ban haushi. Tottenham a gida ta samu nasara akan Crystal Palace ta ma da kwallo 1 da babu. Everton ko ta samu nasara akan Watford da kwallo 3-2. A yanzu haka dai kungiyar Manchester City take jan ragaman teburin a mako na 11 da maki 31, sai Manchester United take mataki na biyu da maki 23 da kwallo a kwallaye 23. Tottenham ko tana mataki na uku ne ita ma da maki 23 da kwallaye 20, inda aka samu bambancin kwallaye tsakaninta da Manchester United. A kasar Spain kuwa, bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 kuma wasannin mako na 11 a ranar Juma'a da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Real Betis sun tashi Changers 2-2 tsakaninsu da Getafe. A ranar Asabar 4 ga watan 11 na shekara 2017, kungiyar kwallon kafa ta Valencia ta samu nasara kan Leganes da kwallo 3-0 nema, sai da Portugal a Corona, inda Atletico Madrid ta bita har gida ta sha 1 mai ban haushi. Alaves ma ta samu nasara kan Espanyol da kwallo 1 mai ban haushi. Barcelona a gida ta toshe kungiyar kwallon kafa ta Sevilla da kwallo 2-1. A jiya Lahadi kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Levante ne ta sha kashi a hannun Girona da kwallo 2-1, sai Celta Vigo ta doke kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao da kwallo 3-1. Villarreal kuwa a gida ta samu nasara kan Malaga da kwallo 2-0 nema, sai Real Sociedad ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Eibar kwallo 3-1. Real Madrid ma ta rarraba kwallaye har guda 3 ne a ragan Las Palmas. A yanzu dai haka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take jan ragaman teburin da maki 31 a mataki na 1 a wasannin mako na 11, sai Valencia take biye da ita da maki 27. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana mataki na 3 da maki 23. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa, shi ma an fafata a wasannin mako na 11 ga yadda ta kaya a wasannin. A ranar Juma'a ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt ta samu nasara akan Werder Bremen da kwallo 2-1. Ranar Asabar kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach ne ta tashi 1-1 tsakaninta da Mainz 05, sai kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ta doke Hannover 96 da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Freiburg kuwa ta sha kashi a hannun Schalke 04 da kwallo 1 mai ban haushi a gidanta. Augsburg ta tashi Changers 1-1 tsakaninta da Bayer Leverkusen, sai Hamburg ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart da kwallo 3-1. Ita ko Borussia Dortmund ta sha kashi a gidanta ne a hannun takwarar Borussia da Bayern Munich da kwallo 3-0. A ranar Lahadi kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Colin ne ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim da kwallo 3-0. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg wata tashi 3-3 tsakaninta da Hertha Berlin. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich take jan ragaman da maki 26 a wasannin mako na 11, sai RB Leipzig take mataki na 2 da maki 22. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund tana mataki na 3 ne da maki 20. Idan muka tsallaka bangaren League 1 na kasar Faransa kuwa, a wasannin da aka buga na ƙarshen mako, a ranar Juma'a da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Rennes ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Girondins da kwallo 1 mai ban haushi. Sai kuma ranar Asabar, inda aka buga wasannin, kungiyar kwallon kafa ta Anga SCO ne ta samu ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta PSG da kwallo 5 da nema. Monaco a gida ta lallasa Guingamp da kwallo 6 da nema. Montpellier sun tasi 1-1 tsakaninsu da Amiens, sai kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta samu nasara kan Toulouse da kwallo 2-1. Troyes ko sun lallasa kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg ne da kwallo 3 da nema. A jiya Lahadi kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Nancy ta samu nasara akan Dijon da kwallo ɗaya ne ban haushi. Olympiacos Marseille ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Caen da kwallo biyar da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Lille ta yi sammako akan kungiyar kwallon kafa ta Mens inda ta lallasa ta kwallo uku da nema. St Etienne a gida ta sha kashi a hannun Lyon da kwallaye biyar da nema. Kungiyar kwallon kafa ta PSG take jan ragama, amma a mako na 12 na wasannin na shekarar 2017 zuwa 2018 na kasar Faransa da maki 32, sai Monaco take mataki na biyu da maki 23. Kungiyar kwallon kafa ta Lyon tana mataki na uku da maki 25. Za mu karkare shirin labarin wasannin namu na yau ne a bangaren saye da sayarwar ƴan wasan kwallon kafa na duniya, yayin da ake ta shirye-shiryen fadawa sabuwar shekara a wannan gaba kadan. Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool tana shirin sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai suna David Silva, dan shekara 31 da haihuwa a watan Janairun shekara 2018, da zaran an bude hada-hada da sayarwar ƴan wasan kwallon kafa na duniya. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Manchester City suna zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Ajax mai suna Frank De Jong dan shekara 20 suma a watan Janairu ne zuwa. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Roma da takwarata ta Barcelona na kasar Spain suna zawarcin Riyad Mahrez na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne akan kudi fam miliyan 50 suma da zaran an bude sai da sayarwan a watan Janairu. Iya abin da ya sauka kenan na labarin wasanni daga nan dandalin biyoyi. Huta lafiya.